Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar kananan yara maza da mata guda 35 a wani turmutsutsi da suka je makarantar Islamic Higher School dake unguwar Bashorun Ibadan don su karbi kyaututtukan Kirsimeti daga Madam Naomi Selekunola, tsohuwar matar Oni na Ife Oba Adeyeye Anita Ogunwusi. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo, Superintendent 'yan sanda Osifeso, ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabi da ya rarrabawa manema labarai a Ibadan. Yace bayan kananan yara 35 da nan mutu, akwai wasu kananan yara da dama da naji raunuka daban-daban, ana jinyar su a asibitoci a sassan birnin Ibadan. Osifeso ya kara da cewa 'yan sandan jihar Oyo za su ci gaba da bincike a game da lamarin, kuma za su ba da karin bayani a nan gaba. Tuni rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo ta kame shugaban makarantar ta Islamic Higher School dake Bashorun Ibadan, wato Mr. Abdullah Fasasi, kana tana neman sauran jami'an da suka shirya bukukuwan. Sai dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kakakinta Mr. Suleiman Olariwaju ta ce ba za ta yi magana ba a halin yanzu, sai dai in tambayi 'yan sanda tun da su ne suke bincike, saboda gwamnatin jihar Oyo a halin yanzu ba ta da alƙaluman yaran da na mutu a wajen turmutsutsin. So kome jama'ar jihar Oyo za su ce a game da wannan bala'in?
Abdullahi Abido Yosudin, duk mutane Ibadan ba su ji daɗi ba, saboda kowane ne ina ta jin fishi yanzu ne aka ce mutum 35 yaro sun mutu, amma in wane kai kawo wani abu, saboda in wanda yake cikin rayuwa yanzu shi ne yawa, shi ne sa tun da safe ma wanda yake yin wannan abu ma yana kira mutane, su mutane sun yawa sun yawa sun yawa, amma mutane sun yawa ba wanda zai gansa ba shi abu kyauta ba zai je gurin ba.
Kana ganin ita yunwa ce ta kai waɗannan ƙananan yara da suka mutu a wannan taron?
A wallahi in wane gaskiya in wane.
Wannan dai shi ne karo na farko da aka sami ƙananan yara 35 sun mutu a wajen wani biki a Ibadan, inda ƙananan yara sama da 700 suka halarta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.